الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 25 ga watan Juma'a al-akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 4 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke fada menene hukuncin sadakar kwana uku da ake ma mace sadakar kwana uku da ake ma mace da ta sati da ta 40 da ta shekara gaba ɗayan su bid'a ne an gane ku sun ci karo da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a takaice haramun ne domin shiga gaban Allah subhanahu wataala ne da manzon sa kamar yanda ubangiji ta'ala ya haramta mana haka da nassi na alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasul ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kada ku gabaci ubangijin kada ku gabaci manzansa al-imam ibn kasir Allah ya ji kansa yace qaulan wa fi'lan a wajen fada da aiki ma'ana kar ku sake ku shiga gaban Allah daga manzansa a wajen fada ko aiki ku fadi wata fada da sunan ibada wanda ba Allah yace ku fada ko manzansa ko ku aikata wani aiki da sunan ibada wanda ba Allah bai ce ku aikata ko manzansa ainihin ita sadaka wato ibada ce wanda Allah ya shar'anta mana wanda kuma bata kibanta ba da mamaci wanda yake raye ma yana iya ma kansa sadaka da sunan Allah ya sadar masa balantana wanda yake mamaci mamaci yana buƙatar ai masa sadaka kamar yanda hadisi na cikin sahihul bukhari sa'ad ibn ubada Allah ya kara masa yadda wata rana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi bana nan mahaifiyata Allah ya mata rasuwa ya ce na tabbata inda a ce na tarar da ita kafin Allah ya karbi rayuwarta da ta yi wasiyar cewa ai mata sadaka da ta yi wasiya ya ce ya rasulullahi shin in na mata sadaka za ta samu ladan manzon Allah ya ce kwarai yi sadaka ga mahaifiyarka wannan hadisi shine dalilin da ke nuna cewa mamaci ana masa sadaka to illa kasancewar inda gizo yake saka shin akwai wanda ya isa ya kayyade ma ibada lokaci ko ya bata sababi ko ya bata kaifiya ko ya bata jinsi ko ya bata wuri ko ya bata zamani bayan Allah subhanahu wataala ko manzansa ba wanda ya isa ya ba ibada ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda shida wanda ake kiransu al-usulus sitta face Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya shar'anta mana wannan ibada ko manzansa wanda ya isar mana da wannan sako a madadin Ubangijinsa. Abu na farko shine sababi, ba wanda ya isa ya ba ibada sababi sai idan Allah ne ya ba ta sababi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Misali tahiyatul masjid, menene sababinta? Gaisuwar Ubangijin masallaci, menene sababinta? Shiga masallaci da nihin zama, duk wanda ya shiga cikin masallaci da nihin ya zauna, indai yana da arwallatu baya halatta ya zauna sai yayi raka'a biyu. Menene sababin yin wannan raka'a biyu? Wato shine shiga masallaci da nihin zama. Amma inda a ce ka shiga masallaci domin ka wuce, kamar misali ka shigo ta wannan kofa ka fita ta waccan, tahiyatul masjid bata hau kanka ba. Amma duk wanda ya shigo da nihin zama, to wannan tahiyatul masjid ta hau kansa. Menene sababin abin da ya janyo masa wannan raka'a biyu? Saboda ya shigo masallaci da nihin zama. Shin wannan sababi wane ne ya bada shi? Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan harshen manzansa. Idan rana ta kisife, an shar'anta mana yin sallah ta dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata. Menene sababin yin wannan sallah? Shine dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata. Kenan al-aslul awwal, abinda muke so mu gane, duk wata ibada ba wanda ya isa ya bata sababi face Allah subhanahu wa ta'ala ko manzonsa. Abu na biyu wato shine jinsi, ba wanda ya isa ya ce da iri kaza za a yi, da abu kaza za a yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ko manzonsa. Yanzu misali mu ɗauka layya. Da me ake yin layya daga cikin dabobi? Imma raƙuma ko shanu ko tumaki ko awaki. Wane ne ya nuna mana jinsin waɗannan dabobi cewa da su ake yin layya? Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajji. Haka kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama har ya gama rayuwarsa ya koma ga Ubangijinsa bai taɓa yin layya ba da ɗaya daga cikin dabobin nan guda uku, imma raƙumi ko kuma shanu ko kuma tumaki da awaki. Su ne ake kiransu bahimatul an'am, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa a can cikin suratul hajji. Ubangiji ta'ala na faɗa, walbuduna ja'alnaha lakum min sha'a'irillahi lakum fiha khayr fadhkuru smallahi 'alayha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkuru. Haka kuma can Ubangiji ta'ala na faɗa, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Waɗannan ayoyi Ubangiji ta'ala yana mana bayani game da wato su ne dabobin da ake yin hadaya da su, imma raƙuma ko shanu ko tumaki ko awaki, da hadaya da layya tafiyarsu ɗaya. Iya abin da yake bambanta su shine hukunci. Kaga kenan a nan mun gane cewa ba wanda ya isa ya ba ibada jinsi ya ce da abu kaza za a yi in banda Allah ko manzonsa. Haka misali yanzu zakatul fitr da muke fitar da zakatul fitr ita ce ake kiranta zakar kunu, ko kuma ka kiraye ta zakka ta hudakai. Shin da me ake yin wannan zakka? Da abinci. Shin yanzu kaddara cewa yau an wayi gari ranar sallah, in ce yau da sukari zan yi zakka, sukari zan auna in bada a matsayin zakatul fitr, idan na bada sukari ta yi? Ba sai ba. Me yasa? Saboda ban yi ba da jinsin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa da shi ake abinci ake badawa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana mutum ya bada alkama ko dabino ko sha'ir ko cuku. Amma inda zaka bada wani abu ba abinci ba, to wannan zakka ba ta yi ba. Mun fahimci wannan al-aslus sani? Kenan jinsi ba wanda ya isa ya ba ibada ya ce da abu kaza za a yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Abu na uku wato shine adadi, waye isa ya ce kaza za a yi sai Allah ko manzansa. In dai ibada ce ba wanda ya isa ya ce kaza za a yi, waye ba mu adadin cewa sallah ta az-zuhr da al-asr da isha cewa raka'a hudu ce, magariba uku, asuba biyu, waye ba mu wannan adadi? Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan harshen manzansa, waye nuna mana cewa duk wata gaba da ake wankewa daga cikin gabbai na arwalla cewa su uku ake wankewa, waye ba mu wannan adadi? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya nuna mana. Azumi na Ramadan, waye ba mu adadin cewa wata guda za mu azumce shi 30 ko 30 ba daya? Ubangiji subhanahu wa ta'ala, waye ba mu adadi game da zakka ta hudda kai cewa kowanne rai za a fitar masa da sa'i guda shine mudu hudu? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, dan haka a takeice asali na uku ibada ba wanda sai ya bata adadi face Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Asali na hudu wato kaifiya, ba wanda ya isa ya ce sai an yi kaza sannan ayi kaza sannan ayi kaza, ya nuna ga yanda za a yi daga farko har zuwa karshe, in dai ibada ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Waye nuna mana cewa arwalla farko mu wanke hannuwanmu su uku zuwa tsintsiyar hannu, sannan mu kurkura baki mu shaka, sannan mu wanke fuska su uku, sannan mu wanke hannun dama zuwa gwiwar hannu su uku, sannan mu dawo mu wanke hannun hagu, sannan mu shafa ruwa akai mu shafa a kunne, sannan mu wanke kafar dama, sannan mu wanke ta hagu. Waye ba mu wannan kaifiya cewa da hannu ake farawa a gama da kafa? Ubangiji ta'ala ya bayyana mana a dunkule a cikin suratul Ma'ida, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Haka manzon shi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sunna ingantacciya, manzon Allah ya nuna mana kaifiyar yanda ake arwalla daga farkon ta har karshen ta. Kamar yanda wani balaraban kauye ya zo ya ce, ya rasulallahi, ko yadda ni yanda ake arwalla? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa, in ka zo arwalla, manzon Allah ya ce farko ka wanke hannuwanka su uku, ka kurkura ka shaka, sannan ka wanke fuska su uku, sannan ka wanke hannun dama zuwa gwiwar hannu su uku, sannan ka wanke na hagun zuwa gwiwar hannu su uku, sannan ka shafa ruwa akai ka shafa a kunne, sannan ka wanke kafar dama, sannan ka wanke ta hagu. Manzon Allah ya ce masa, duk wanda ya dada akan haka ya ketare iyaka, ya munana, ya zalunci kansa. Kaga kenan wannan kaifiya yanda ake arwalla. Ubangiji ta'ala ya bayyana mana, manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya dada mana bayani daki daki game da yanda ake ita wannan arwalla. Yanzu yau inda mutum zai yi arwalla, ya fara daga kafa sannan ya gama da wanke fuska a ƙarshe, arwallarsa ta yi ba ta yi ba? Saboda bai yi ta ba yanda kai akan kaifiyar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayi. Abu na biyar wato shine wuri, babu wanda ya isa, an gane ko? Akan wannan asali na hudu, misali yanzu in ka dauki sallah, waye nuna mana sallah cewa farko in zamu yi sallah mu fuskanci alƙibla? Idan mun fuskanci alƙibla mu yi takbiratul ihram, idan mun yi mu karanta Fatiha, in bayan mun karanta Fatiha mu karanta abinda ya saukaka na alƙur'ani, sannan mu yi ruku'u, in mun dago sannan mu je mu yi sujada, in mun yi sujada mun dago sannan mu koma sujada ta biyu. Ya nuna mana tun daga farko har zuwa ƙarshe wani ne ya ba mu wannan kaifiya? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya nuna mana, ya nuna mana cewa gaya mabudin sallah shine kabbara ta tsarki, harama ta sallah kabbara ta harama, makullin sallah ita ce sallah, wannan sallama da ita ake fita daga cikin sallah. Kaga inda a ce mutum zai yi sallah ba akan wannan kaifiya yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar, Ubangiji ta'ala ba zai karɓi sallarsa ba. Haka in ka ɗauki asali na biyar shine wuri, ba wanda ya isa ya ba ibada wuri face Allah subhanahu wa ta'ala ko manzonsa. Waye nuna mana cewa a ran tara ga wata ga alhaji cewa dole ne ya je ya tsaya a wani fili da ake kiran shi Arafa? Waye nuna mana cewa a wannan wuri mai sunan Arafa alhazai suke tsayawa a ran tara ga wata? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Waye nuna mana cewa wato wannan wuri da ake zauwa a yi jifa, inda a Hausa ake kiran shi jifa shedani. Jifa shedan waye nuna mana cewa wannan wuri nan ne ake zauwa a yi jifa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye nuna mana wurin da ake zauwa a yada zango a ran 10 ga ko mu ce a ran 9 ga wata bayan rana ta fada, in an gangaro daga Arafa za a zo Muzdalifa, wurin da ake kiran shi Muzdalifa, a zo a kwana anan. Waye nuna mana wannan wuri cewa ibada ce a zo a kwana anan ran 9 ga wata? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ba wanda ya isa ya ba ibada wuri ya ce a wuri kaza za a yi sai Allah subhanahu wataala ko manzansa. Abu na shida na ƙarshe wato shine zamani. Ba wanda ya isa ya ba ibada zamani ya ce a lokaci kaza za a yi in banda Allah subhanahu wataala ko manzansa. Waye nuna mana cewa sallah az-zuhr lokacinta baya shiga sai rana ta gushe? Waye nuna mana wannan zamani? Allah subhanahu wa ta'ala haka manzansa ya bayyana mana, aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl. Waye nuna mana sallah ta al-asr sai inuwar wato mutun ta kai gulgudan tsawansa? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waye nuna mana cewa magariba lokacin ta baya shiga sai idan rana ta fada, isha sai hantsin gwabro ya fake, asuba sai idan al-fajr ya keto? Gaba ɗaya waɗannan zamunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bayyana mana. Waye nuna mana cewa a cikin shekara, a cikin watanni 12 ga watan da zamu azumta, wata na Ramadan, Ubangiji subhanahu wataala shi ya nuna mana, shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. To dan haka kasancewar abinda ya sa muka ce sadakar kwana uku da ta sati da ta 40 da ta shekara bid'a ce, wannan zamani da aka bata wanda ba Allah bai bata wannan zamani ba manzon shi ba, ba Allah bai kayyade mana cewa mamatan mu in sun kwana uku da mutuwa mu taru mu musu sadakar kwana uku, sannan kuma in ranar 7 ta kewayo mu sake yi musu, sannan in an cike kwana 40 mu yi musu, in shekara ta zagayo mu yi musu, kuma shikenan mun manta da su. Ba wannan sadaka wannan zamani wanda ba Allah bai bata ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama shi ya tabbatar da sadakar kwana uku da ta sati da ta 40 da ta shekara bid'a ne, kuma da kaifiyar yanda aka bata za a zo a hada malamai wai da sunan su masa fida'u. Wasu su ce a sadakar bismillah ake ja, wata su ce kul huwallahu ake yi, wasu su ce kul huwallahu da bismillah, wasu su ce hailala ake ja. Wai in har an gama wani ya tashi yana kewayo da tarzi, kai nawa kai, kai nawa kai? Allah ya ji kan wani dan uwa ya ce to shi in an hada masa ko gidan uwar wa zai kai? Dan haka kasancewar anan abinda muke so mu sani, abinda muke so mu sani, wannan maganar fida'u wata hanya ce ta wuru-wuru da damfara da zalunci da amshe kudin magada ko mu ce kudin jama'a. Ka koma karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba yi ba mutuwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya taba hadawa cewa ku zo a zauna a yi masa fida'u ko a yi masa sadakar kwana uku. Law kana khairan lasabaquna ilai, inda a ce yin sadakar kwana uku a hadu a yi ko ta sati ko ta 40 ko ta shekara wani alkhairi ne, to da mazan jiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun rigaye mu zuwa wannan fage, da sun rigaye mu zuwa wannan fage. Sai ka ga mutum ya zo ya zauna bai wuce minti 5 sai ka ji ya ce dauki 5000, za ka yi mamaki. To dan haka kasancewar lalle yi ma mamaci sadaka ibada ce wanda Allah ya shar'anta mana. Yau in Allah ya ma mutum rasuwa, idan kana da damar da zaka kashe masa 1,000,000 a kowane yini ka shekara 1,000,000 kana masa sadaka, wannan kayi daidai, an gane ko baka yi laifi ba. Amma wannan sadaka ka dauke ta ka ce sai a ran 3 zaka masa, da ran 7 da 40 da shekara, to wannan ka shiga gaban Allah subhanahu wataala, ka shiga gaban manzansa, domin ibada ce wadda Allah ya barta kofa buɗe, kai ka zo ka kayyade ta ka bata zamani, zamanin da ba Allah ya bata ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam. har ma ita kanta sadakar aka zo aka bata wasu abubuwa sai an yanka, sai an yi tuwon tsaki da wake da shinkafa da sauransu. An gane, amma da zamani yanzu wasu sun canza waina yake. Da abinda aka sani a sadakar kwana uku a yi tuwon tsaki da wake da shinkafa, ta arba'in ita ce ake yin waina, ta shekara ku gumba ce ake yi da sauransu. To waɗannan duka abubuwa ne a fi sabilillahi waɗanda ba su da asali. Dukkan hadisan da wasu zaka ji daga wasu malamai suna kawowa hadisan ƙarya ne, kirkira su aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisan ƙarya ne, babu ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sadakar kwana uku ko ta bakwai ko ta arba'in ko ta shekara. In kana da halin ma mamacinka sadaka a kowane yini, in so dubu zaka masa sadaka ba a hana ka ba. An gane ko, ka shekarar dubu kana ma mamacinka sadaka, wannan ka kyautata in kayi da kyakkyawar niyya, kuma Allah zai sadar mishi ladan sadaka. Kuma maganar a masa fida'u, in aka ce fida'u shine a yaren turancin ingilishi ake kira beli kenan, ko a Hausa mu ce fansa. Idan ka ji an ce ai belin mutum, to an cafke shi yana hannu, a je a nemi alfarma cewa a sake shi. To wannan mamaci wane ne ya je ya leko cewa a hannu yake, balantana ya buƙaci a yi masa beli? Wane ne ya je ya leka cewa ga halin da yake ciki? Me yiwuwa yana cikin dausayi daga cikin dausayi na aljanna, ku kun zo kun ce wai belin shi za ku yi, wai an damƙe shi, wai za ku yi belin shi, wai za ku yi fansar shi, wai daga azabar Allah, wai ya ce muku a cikin azabar yake? Sanin ga halin da mamaci yake ciki wannan al'amari ne na gaibu. Sanin gaibu ku sai ta hanyar wahayi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya wani lokaci a cikin birnin Madina, ya wuce da makabarta sai ya ga wasu sababbin kabura guda biyu. Manzon Allah sai yake cewa waɗanda suke cikin wannan kabari, manzon Allah ya ce ana musu azaba. Manzon Allah ya ce wa ma yu'azzabani fi kabir wa qala bala innahu lakabir. Manzon Allah ya ce waɗannan ana musu azaba, amma ba a musu azaba a sababin wani abu mai girma. Sai manzon Allah ya ce kwarai, ya ce wallahi abu ne mai girma a wajen Allah, amma su a ganin idansu cewa abu ne mai taka kara ya karya. Sahabai sai suka ce ya Rasulullahi, a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-bawl, amma ahaduhuma fa la yastanzihu min al-bawl aw kama qala. Manzon Allah yace ku san da cewa daidai daga cikin su wato baya nisanta kansa game da bawali, in yana bawali yakan bar bawali yana taba jikinsa, wannan shine sababin abin da ya janyo masa azaba ta kabari. Manzon Allah sai yake cewa shi na biyun ya kasance yana kai kawo tsakankanin jama'a, wato da gutsurutso ma shine annamimanci, ya dau zancen wane ya kai ma wane ba dan komai ba, dan ya hada fitina tsakankanin su. Manzon Allah yace sana'ar shi kenan shine sababin abin da ya janyo shi azabar kabari. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karyo reshe na iccen da binu, sai ya tsaga shi biyu sai ya kafa a kowane kabari. Sahabai suka ce ya Rasulullahi, menene hikima, me yasa kai haka, menene illa, menene hikima? Manzon Allah sai ya ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yayi basa, me yiwa a sauƙaƙa musu azaba matukar itacen nan basu bushe ba. Alhurma ce da ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema musu wajen ubangijinsa, a sauƙaƙa musu azaba gwalgwadon waɗannan itace suna ɗanyu basu bushe ba. Kaga anan wane ne ya gane cewa waɗannan mamata a hannu suke an cafke su ana azabtar da su? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba wanda ya isa ya gane halin da mamaci yake ciki, wannan sai manzo daga cikin manzanni ko annabi daga cikin annabawa, shi ma ba a karan kansa ba, sai ta hanyar wahayi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake turo ma bayansa manzanninsa. Don haka maganar ama mamaci fida, wannan damfara ce. Har an kai a yanzu ba ma mamaci ba, mutum da ran shi suna fita ƙauyuka, musamman makiyayi ne, a sa ya sai da saniya ko wani sa da sauransu, wai ya bada wacin yana da ran shi, wai a masa fida'u. To don haka mu tsaya inda Allah ya tsayar da mu, sanin hanya ya fi sauko. Duk abin da za mu yi na ibada, kar mu sake mu ba ibada sababin da ba Allah bai bata. ko mu ba ibada jinsi, jinsin da ba Allah bai bata, ko mu ba ibada kaifiya, kaifiyar da ba Allah bai bata ko manzansa, ko mu ba ibada adadi, adadin da ba Allah bai bata ko manzansa, ko mu ba ibada wuri, wurin da ba Allah bai ya faɗa ko manzansa, ko mu ba ibada zamani, zamanin da ba Allah bai kayyade shi ko manzansa. Don haka kayyade ta da kwana uku da sati da arba'in da shekara, wannan shine ya maida wannan bid'a. Amma asalin sadaka ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana, mamatanmu suna buƙatar mu musu sadaka. Kuma ai akwai rashin adalci ma ga mamaci, in ka masa kwana uku, ka masa sati, ka masa arba'in, ka mai shekara, shikenan an manta da shi, shikenan an kare da shi. A darasi da ya gabata, da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin cin abinci a kishingide. Idan aka ce kishingide shine mutum ya karkace yayi haka, to cin abinci a kishingide haramun ne. Kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la akulu muttaki'an. Manzon Allah ya ce kusan da cewa ni bana cin abinci a kishingide. An gane ko? Bana cin abinci a kishingide. Menene illar ta nuna cewa cin abinci a kishingide haramu ne? Domin akwai sababba guda biyu. Sababi na farko, duk wanda kaga yana cin abinci a kishingide, to akwai wani nau'i na girman kai da jijiji da kai tattare da shi, wanda girman kai ko haramu ne. Duk abin da zai nuna akwai jijiji da kai tattare da kai haramu ne, baya halatta. Sababi na farko wanda ya nuna cin abinci a kishingide haramu ne, domin ba kowa da yake haka sai wanda yake da nau'i na girman kai. Abu na biyu, a yanda Allah ya ɗabi an tar da ɗan adam cin abinci a zaune, lokacin da kake cin abinci a zaune, magudanar abincin a meke take, abinci zai wuce kamar yanda Allah ya tsara. Amma lokacin da ka karkace kai kishingide, to wannan magudanar cin abinci ta karkace, kuma wannan takan iya sababa ma wata rashin lafiya a gangan jiki. Duk abin da zai janyo ma ɗan adam matsala a gangan jikin shi haramu ne. Duk abin da za ka yi ya sababa maka rashin lafiya a cikin jiki, to haramu ne, baya halatta. Domin Allah ya wajabta mana kiyaye rayuwarmu. Duk abin da zai janyo mana matsala ya kai mu zuwa ga halaka, baya halatta. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kamar yanda ya koma faɗa, wala taqtulu auladakum inna wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Don haka iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan mutum zai ci abinci ya ci abinci a zaune, zama in ma yayi zaman da ake kiran shi gurfani a Hausa kenan, wanda hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato an kawo wani babban akushi nashi da abinci, mutum hudu suka ɗauko akushin aka zauna, sahabbai suka zo suka zagaye wannan akushi, kowa ya saka hannunsa. Lokacin da jama'a suka yawaita, shine yace jasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi gurfani. An gane gurfana ko? Mutum ya zauna kenan akan gwiwoyinsa, irin zaman sallah dai a takaice, wanda mutum zai zauna akan gwiwoyinsa. A lokacin nan faqala a arabi, sai wani bakauye ya ce, ma hadhihi jalsa? Ya ce, ya rasulallahi, wannan ko wani irin zama ne? Shi bakauyen ya faɗa, ya ce, ya rasulallahi, wannan wani irin zama ne? Sai manzon Allah ya ce masa, inna Allaha ja'alani abdan karima. Ka san da cewa Ubangiji na ya maida ni, ni bawa ne wanda yake mai karamci. Walam yaj'alni jabbaran anida. Ubangiji na bai maida ni matsayin bawa mai tsaurin kai, mai tada karan hanci. Kaga ba kowa yake tsaurin kai da tada karan hanci sai mai girman kai. Yin gurfani zama ne wanda yake na kankan da kai. Don haka wannan shine nau'in zama daga cikin zaman da ya tabbata a sunna a wajen cin abinci, in ma mutum yayi gurfani, ko kuma mutum yayi wannan dan tsugunni. An gane ko? Shine mutum ya kafa gwiwoyinsa sannan ya dan tsugunna akan wannan kinsa, kamar yanda hadisi shi ma ya gabata akan haka. To amma ko kai zaman da ake kiran shi zaman dan sarki, amma shi wannan bai zo a hadisi ba, amma matsayin shi halaka ne. zaman dan sarki ko kuma kace taimakal shine mutun ya hade kawahuwansa wannan shi ma ba laifi bane ko kuma ka meke kafar ka shi ma ba laifi bane amma cin abinci a kishingide wannan haramu ne domin yana nuna akwai jiji da kai ga wanda ya aikata haka zamu tashi babi na gaba qala al musannif rahimahullahu ta'ala babu istihbab al aql bi salati asabi واستهباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستهباب لعق القصع وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالسائد بعد اللعق بالسائد والقدم وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمق ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لئك أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصع وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم وعن سيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسوائدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضع رواه البخاري ما لم الله يجيكم ساكي فتا وانم بابيني واندكي بياني جمد أبندي زودك منزان الله صلى الله عليه وسلم na mustahabbancin cin abinci da yatsa uku abincin da zai iya ciyuwa da yatsa uku amma kamar shinkafa da abin da yake kama da haka ba sa ciyuwa da yatsa uku amma duk wani abinci wanda za a iya cin shi da yatsa uku to sunna ne mutum ya ci da yatsa uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cin abinci da su sune waɗannan yatsotsi guda uku al-wusta والصبابة والإبهام ياتا تزكيا دمنونيا دببر ياتا أما دو أبنشن دبايا إيه چيوا دا ياتا أوك توانا مبالي في متين يكن إيه سا ياتو انسا غبات آيا يدوكي قلقودن أبن دزيچ أما دو أبنشن دزي إيه چيوا دا ياتا أوك تو إيه أبن دا أكي بقاتا دمون متي دا ياتا أوك منيني هكما غمد چن أبنش دا ياتا أوك menene hikima na'am
babu alamar dariya ce
yawa alama ce wadda take nuna babu hadama da zari tattare da mai cin abinci da yatsa uku, amma duk wanda zai saka hannu gaba ɗaya ya kabtu, wannan yana nuna cewa mutum ne wanda yake yana da zalama, ko mu ce yana da zari, ko yana da hadama, ko ka ce yana da zalama. Duk da cewa a Hausa in ka ji an ce zalama, kafin a fara cin abinci mutum ya yi gaggawa ya saka hannu. An gane ko, ya ringa fama yana nuna sai an kawo masa. To amma duk wanda zai ringa saka wannan, zai saka hannunsa gaba ɗaya a cikin abincin da yatsa uku yana iya ciwuwa, to wannan yana nuna akwai wato zari tattare da wannan mutum. Shi kuma mumini, duk wani abu wanda yake na nuna kaskanci da zubar da mutunci bai dace ga mumini. Mumini Allah ya masa daraja, wannan daraja da Allah ya mana so ake ta kowane hali mu tsare wannan daraja ta mu, kar mu yi abin da zai zubar da mutuncinmu. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ci abinci da yatsa uku, amma don haka malamai suka ce abincin da zai iya ciyuwa da yatsa uku, amma duk abincin da baya iya ciyuwa da yatsa uku kamar shinkafa da sauransu, to ba laifi mutum yana iya saka hannunsa gaba daya, amma kada yi wawar loma ya dauko abinci bakin gulgudan yanda zai ci. Shine sai ya ce wastihibabi la'aqil asabi, malam yace da mustahabbancin suɗe ya tsotsi bayan gama cin abinci. In mutum ya gama cin abinci, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya suɗe ya tsotsinsa gaba ɗaya ɗaya bayan ɗaya. An gane ku? Sabanin wanda bariki barikin turanci ta bata tunaninsu, suna ganin cewa suɗe hannu bayan gama cin abinci wani ƙauyanci ne da wauta, a ga mutum yana tanɗe ya tsawai bayan gama cin abinci, ana ganin kamar ba ƙauye ne. Kai ne ba ƙauye da kake gani, mu ne wayayyu. Bariki ana samun ta a ƙarƙashin karantar addini, wanda ya karanci addini yake kwatanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wallahi tallahi shi ne wayayye, shi ne ɗan birni. An gane ku? Saboda ita wayewa da birnanci ana samun ta a ƙarƙashin karantar addini. Don haka wannan wahayi ne na shaidani mutum ya ringa ganin kamar cewa ƙauyanci ne. Karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace in mun gama cin abinci kafin mu wanke hannunmu, manzon Allah yace mu suɗe yatsotsin, kuma za mu iske hadisin, kuma menene hikima abin da yasa ya umarci mu da haka? Shine yace wastihibabi la'aqil asabi, wato da mustahabbancin suɗe yatsotsi bayan gama cin abinci. Sai yace wakarahati mashiha, wato da karhanci game da shafe hannu, mutum ya sa mushuwar ya shafe hannunsa bayan gama cin abinci, kabla la'aqiha, kafin suɗe hannun mutum ya sanya mushuwar ya goge hannu, ko kuma ya sanya ruwa ya wanke hannunsa kafin ya suɗe hannun, wannan ya saba ma sunna, an karhanta haka bai dace ga mumini ba. Sai yace wastihibabi la'aqil qas'a, haka nan wato da mustahabbancin suɗe akushi, in an gama cin abinci ka ɗau makayin, ko mu ce kwano, ko ka ce akushi, ka ɗauka ka suɗe shi, duk miyar da take gefe gaba ɗaya ka suɗe, sannan ka ajiye. An gane ko? Wanda sunna ce wannan duk ta ƙaura daga cikinmu, ba komai ba yasa haka illa nisantar karantarwa ta addini. Kalla za ka ga mutum goma sun ci abinci a yau, ka samu a cikin goman nan mutum ɗaya ya ɗauki kwano ya suɗe. Za ka ga an ci abinci an gama, an bar miya a jikin kwano, kowane shashen ita ce, wanda shi kuma abin da yake sunna ka suɗe kwanon gaba ɗaya ka tanɗe shi. Sai ya ce wa akhdhi al-luqma, kuma da ɗauke loma, allati tasqutu minhu, wadda ta faɗo, kana cin abinci idan wata loma ta kuce ta faɗi, to kada ka batta, ka ɗauke wannan loma. An gane ku? Bayan ka kalkaɓe duk abin da yake jikinta na ƙazamta, ma'ana na ƙasa da sauran shi, ka kakkaɓe sai ka cinye. Wa akliha, shi ne malam ya ce da cinye ta ita wannan loma da ta faɗi. Za mu iske menene hikima? Sai ya ce wa mashiha ba'adal la'aqi, haka nan wato da shafe hannu bayan mutum ya suɗe, in babu mushuwar inda za ka goge hannunka bayan ka suɗe, ko babu ruwan da za ka wanke, to babu laifi ka shafa hannun naka bisa'id a nan damtsanka. An gane? Walƙadam, ko kuma diddige, wa gairiha da wani abin da yi kama da haka. Don haka za ka ga wasu in sun ci abinci sun gama sun sude sai ka ga mutum yana goga a nan ya goga nan ya goga nan. Yin haka halaka ne ba sunna ba ne ba. In babu mushuwar inda za ka goge kenan ba laifi ba ne ka goge a nan in ka bayan ka sude ko ka goge a diddigenka da abin da yi kama da haka. Shine malam sai ya zo mana da hadisi na farko a baban hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza akala ahadukum ta'aman manzon Allah ya ce idan ɗayan ku ya ci abinci ya gama fala yamsaha asabi'ahu manzon Allah ya ce kada ya goge yatsotsinsa wato da wani mushuwar kuma kada ya sanya ruwa ya wanki hatta ya la'aqaha manzon Allah ya ce sai ya sude yatsotsin auyul ikaha in kuma yana ganin ya koshi ba ya iya sudewa to ya ba wani ya sude masa an gane ko in ma ka sude ko kuma wani ya sude maka in akwai so da kauna tsakankanin miji da mata wannan ba wani abu bane ba wanda yake na kai ruwa rana dan ka bata yatsotsin ta sude ko ta baka nata ka sude ko kuma yaranka duka wannan ba matsala bace ba wani abin kyama bane ba dan haka anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya san abu ne wanda yake ba mai wahala ba abu ne mai yiwa in kai ba ka iya sudewa to ka ba wani ya sude maka kaga anan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana ko kuma mu ce hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cai idan ɗayan mu ya ci abinci ya gama sai ya ce fala yansaha asabi'ahu manzo Allah ya ce kada ya shafi yatsotsinsa ma'ana ya sanya wani mushuwar ya goge yatsotsin nasa ko kuma ya sanya ruwa ya wanke manzo Allah ya ce kare yayi haka la'anan nahiya ce hani ne kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana sai ya ce hatta yal'aqaha manzo Allah ya ce sai idan ya sude yatsotsin da kansa awil ikaha ko ya ba wani ya sude masa da haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana sunna game da cin abinci in mutum ya gama kafin ya wanke hannunsa ko kafin ya goge to ya sude yatsotsin gaba daya ko kuma ya ba wani ya sude masa bayan haka sannan ya sa ruwa ya wanke ko kuma ya sanya mushuwar ya goge sannan hadisi na gaba hadisin Ka'ab ibn Zamu iske kenan menene hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace mu sude yatsotsin nan hadisi na gaba hadisin Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akulu bi salati asabi na cin abinci da yatsotsinsa guda uku Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda cewa tabbas yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da yatsotsinsa guda uku ita ce wannan kenan yatsa ta tsakiya da manuniya da babbar yatsa kaga kenan a matsayinmu na muminai masu famar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarmu ta yau da gobe to ya kamata mu kwaikwaye shi domin Allah ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katira duk abincin da zai iya ciyuwa da yatsotsi guda uku to sunna ne mu ci shi da yatsa uku wanda kuma da yatsa uku ba zai iya ciyuwa ba kamar shinkafa da abin da yake kama da haka ba laifi muna iya sanya hannu gaba daya sai dai kada mu yi wawar loma mutun ya ciko hannu da kyal mutun zaka ga yana hade abinci yana miƙe wuya waliyallahi billahi sai yace fa iza faraga idan ya gama cin abincin yace laika ha yace manzon Allah yakan sude yatsotsinsa haka Ka'ab ibn Malik yace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama cin abinci to yakan sude yatsotsinsa hadisi ne yana cikin sahihu muslim sannan hadisi na uku a baban shine hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi la'aqil asabi'i was-sahafa wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni game da wato sude yatsotsi da kuma akushi idan mutun ya gama cin abinci abu na farko ya sude yatsotsinsa sannan kuma akushin wato gaba ɗayan abin da yake cikin sa na miya da sauran abinci ya sude shi gaba ɗaya Mijabir ya faɗa cewa yayi amara yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni bila akila asabi, wato game da sude ya tsotsi bayan gama cin abinci, sai ce wasahafa, da sude akushin abinci, ka sude akushin abincin kuma ka sude ya tsotsinka idan ka gama cin abinci. Umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, wanda wannan siga tana daga cikinsu ya gulhujo, siga wadda ake gane cewa abu wajibi ne, kamar yadda yake cewa qul amara rabbi bil qisti, ce da su ubangiji na yayi umarni game da tabbatar da adalci. Dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana hukuncin sude ya tsotsi bayan gama cin abinci da sude akushi wajibi ne, dole ne, domin umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Wa qala, sai yace innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albaraka. An gane ku? Duk da cewa wasu malamai suna da dalilan da ya sarrafa wannan umarni daga wajibci, domin cin abincin kansa ba dole bane ba, indai har mutum ba bukata ba yake. Dan haka dai a takaice kenan, sunna ce mustahabba, an so mutum kenan ya sude ya tsotsinsa, sannan kuma ya sude akushi. Hikima sai manzo Allah yace innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albaraka, manzo Allah yace domin ku ba ku san a cikin wani abincin naku ne albarkar Ubangiji subhanahu wa ta'ala take. Me yiwa a cikin abincin da ka ci, me yiwa a abin da ya rage, me yiwa a wannan miya wadda take jikin yatsotsinka, anan albarkar take. To kai kuma ka wanke ta ko ka goge, wanda ita wannan albarka ita ce in ta je cikin cikinka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai amfanar da kai game da wannan abinci da ka ci. Ubangiji ta'ala ya sanya alkhairi a rayuwarka. Domin hadisi ya gabata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan za ku ci abinci, manzo Allah yace ku ci abinci ta gehin akushi, kada ku fara cin abinci daga tsake-tsakin akushi, domin albarka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala tana sauka tsake-tsakin akushin abinci. To dan haka a nan baka san ba a ina albarkar take, dan haka aka ce in mun gama cin abinci musude ya tsotsinmu, musude akushin, me yiwa a wannan miya wadda ta rage a jikin akushin ita ce ke akwai albarkar, ko kuma miyar da take jikin yatsotsinka anan albarkar take. Shine hikima anan kenan da ya mana umarnin cewa musude yatsotsi, musude akushi. Sai yace innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albaraka, manzo Allah yace domin ba ku san ba a cikin wani abincin naku ne albarka ta Ubangiji subhanahu wata'ala take. Hadisi na hudu a baban hadisin Jabir, Allah ya kara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada, idza waqa'atu luqmatu ahadikum, idan lomar ɗayan ku ta kuce ta fadi lokacin da yake cin abinci, manzo Allah yace falya akuzha, yayi kokari ya dauke wannan loma, falyumid ma kana biha min azab, duk wani abu wanda yake na kazamta tattare da ita, manzo Allah yace ya gusar da shi, ka kakkabe duk abin da yake jikin wannan loma na kazanta, shine na kasa kenan da abin da yake kama da haka. Manzo Allah yace waliya akul haya, ya cinye wannan loma, wala yada ahadish shaytani, manzo Allah yace kada ya bara ma la'antacce shaytani, domin shaytani ɗayan biyu ne, duk abincin da mutun zai ci in dai bai yi bismillah ba, to ya tabbata hannun shi hannun shaytani suke cin wannan abinci, kamar yanda hadisi ya gabata. Kafin ka gama cin abincin, in ka tuna kace bismillah awwalahu wa akhirahu, to take yanki Allah zai haramta ma shaytani cin wannan abinci, kuma duk abin da ya ci sai ya amayo shi, kamar yanda hadisi ya gabata. To in kai bismillah a farkon cin abinci, kaga ka haramta masa cin wannan abinci, amma kar ka manta fa yana nan gefe yana jira, da zaran wata loma ta hado to zai yi gaggawa, in baka dauke ta ba zai dauke wannan loma. To dan haka manzon Allah yace la'antacce kada mu bara masa wannan loma, in loma ta kubce ta fadi muna cin abinci, manzon Allah yace mu dauke ta, mu kakkabe abin da yake jikinta na kazanta, manzon Allah yace mu cinye, kada mu bara ma shaytani. Shine yace wala yada ahalish shaytan, kada mu cinye bara ma shaytani. Wannan me yake nuna mana? Yana nuna mana abinci arziki ne, dukiya ne, dukiya ku haramu ne mutum ya tozartar da ita, duk wani abu na abinci haramu ne mutum ya tozartar da shi. Kaga lokacin da ya kasance akwai sauran abubuwa na karantar addini a cikin tunanin jama'a, hatsi in ana wucewa da shi ci ake, in ka tsallake shi tsine maka yake, la'antar ka yake, sai ka tsaya ka tsince shi. saboda me yasa an karantar da mutane an nuna musu cewa abinci hudukiya ne to zartar da shi baya halatta hatsi in aka gani in dai an ga abinci a zubda sai an tsine shi to kaga irin waɗannan abubuwa ne na karantarwa ta addini amma kaga an yi sauran abinci an kai an zuba a shara ko an zuba a menene alhali ga mabukata ko kuma a cikin ruwan wanke-wanke zaka gani akan titi an fito an zubar da abinci ko ta hanyar magudada kaga shinkafa tana fitowa wannan kwata-kwata baya dacewa in har abinci yayi tsami dan adam ba zai iya ci to a shanya aba da gobe a shanya aba da gobe to zartar da abinci haramu dan haka shine manzon Allah yace mana anan in muna cin abinci loma fa ta kubce ta fadi manzon Allah yace mu yi kokari mu dauke wannan loma mu gusar da duk abin da yake jikinta na kazanta na kasa da sauran shi manzon Allah yace mu cinye kada mu bar ma shaytani sannan sai yace wala yansahayadahu bil mindil kada mutun ya shafe hannunsa bil mindil wato da mushwar hatta yalaka asabi'ahu manzon Allah yace sai ya sude ya tsotsunsa kana gama cin abinci kada ka janyo mushwar ka goge miya manzon Allah yace ka sude ya tsotsun tukun in bayan ka sude in yaso ka janyo mushwar din ka goge sai yace fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi albaraka domin shi mutum bai san ba a cikin wani abincin nashi ne albarka ta ubangiji subhanahu wataala take me yiwa a cikin abin da ka ci me yiwa a cikin wannan miya dake yatsotsin ka me yiwa a wannan miya wanda take cikin akushi dan haka wannan yana nuna mana halaccin mutum ya riki mushwar domin goge hannunsa bayan gama cin abinci amma baya dacewa mutum ya goge hannunsa sai idan ya sude sannan hadisi na biyar ko mu ce na shida a baban daga Jabir Allah ya kara masa yadda na biyar kenan ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'ani manzon Allah yace ku san da cewa shaytani na halarto ma ɗayan ku a cikin dukkan wani abu na al'amarinsa ko mai dan adam yake shaytani yana nan in kana cin abinci yana nan in kana shan abinci abin sha yana nan idan zaka kusanci iyalinka yana nan tattare da kai duk abin da kake shaytani yana halartar dan adam so yake yanda kutukutun yanda zai lalata maka rayuwa ta kowane hali domin makiyi ne wanda yana tare da mu kutu da kutu babu abin da ke nisan ta shi game da mu illa ambaton Allah subhanahu wataala wanda duk abin da zaka yi yanzu misali in aiki ne na ibada zaka yi a farko shaytani sai yayi kokarin ya kasalantar da kai wannan aiki ka watsar da shi in dai aiki ne na alkhairi zaka yi to a farko sai yayi kokarin yaya za a yi ya jefa maka kasala da kiyuya wannan aiki ka watsar da shi in ka riga ka fara aikin sai ya ringa kawata maka wannan aiki ya ringa jefa maka yin riya ka nuna ma mutane wannan aiki kai dan a yabe ka in anan bai ci nasara bayan ka gama aikin sai yayi kokari kuma ya ringa yanda zai jefa maka jiyarwa ka ringa cewa ai lokaci kaza nayi sadaka da kaza ko jiya kwana nan ina sallah ko jiya sai da na karanta izihi kaza ko kuma in wata kyauta ce kama mutum ko ka taimaka masa ya ringa sa ka ringa kwarkwara shine kana gura masa domin ka lalata wannan aiki naka ta kowane hali shaytani yakan halarto ma dan adam cikin dukkan lamarin da yake dan haka shine yace inna shaytana yahduru ahadakum ku san da cewa shaytani na halarto ma ɗayan ku inda kulli shay'in min sha'ani a wurin dukkan komai daga cikin lamarinsa manzon Allah yace hatta yahduruhu inda qali hatta da wurin cin abincin dan adam shaytani yakan halarto masa koda abinci zaka ci sai ya zo manzon Allah sai yace fa iza saqatul qumatu ahadikum idan lomar ɗayan ku ta kubce ta fadi lokacin da yake cin abinci faliya akhudha manzon Allah yace ya dauke lomar fali yumit ma kana biha min azab ya gusar da duk abin da ke tattare da ita na kazanta thumma liyaakulha manzon Allah yace sanan ya cinye ita wala yada ahadi shaytan manzon Allah yace kada ya bara ma shaytani an gane ko kada ka bara ma shaytani manzon Allah yace ka dauki wannan loma ka kakkabe abin da yake tattare da ita na kasa ka cinye sai yace fa iza faraga idan ya gama cin abinci faliyal'aq asabi'a manzon Allah yace ya sude ya tsotsunsa kafin ya wanke hannun ko kafin ya goge ya sude ya tande ya tsotsun ɗaya bayan ɗaya haka akushin shi ma ya sude shi kamar yanda ya gabata sai yace fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi albaraka, manzo Allah yace domin shi dan adam bai san ba a cikin wani abincin nashi ne ke akwai albarka ta Ubangiji. Meyuwa a wannan loma da ta fadi a cikin ta albarkar yake, meyuwa a wannan miya da take jikin yatsotsin ka, meyuwa miyar da ta rige a cikin akushin ita ce ke akwai albarkar a ciki. Sannan hadisi na shida, hadisin Anas an Malik Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza akala ta'aman, idan ya ci abinci ya gama, la'ika asabi'ahu thalatha, manzo Allah sai ya sude yatsotsinsa guda uku. Kaga wannan yana nuna mana kenan da yatsa uku yake cin abinci, idan ya gama cin abinci yakan tande waɗannan yatsotsi nashi guda uku. Wa qala, sai manzo Allah yace idza saqatu luqmatu ahadikum, idan lomar ɗayanku ta fadi, manzo Allah yace faliya akuzha, yayi kokari ya dauke wannan loma, wani yumit anha al'adha, manzo Allah yace ya gusar da duk abin da ke tare da ita na kazanta, wali ya akulha, manzo Allah yace ya cinye ta, wala ya da ahali shaytan, manzo Allah yace kada ya bara ma shaytan. Sai yace wa amarna an nasluta al-qas'a, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu musude akushi, an nasluta al-qas'a, idan aka ce asal shine wato kyatse abu, kenan shine musude akushi, manzo Allah ya umarce mu game da haka. Shine yace wa amarna, manzo Allah ya umarce mu an nasluta al-qas'a, wato musude akushin abinci in mun gama cin abincin. Wa qala, sai yace innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-baraka, manzo Allah yace domin ku ba ku san a cikin wani abincin naku ne ke akwai albarka ta Ubangiji, me yiwa a cikin wannan miya da ta rage a cikin akushin anan albarkar take. Sannan hadisi na bakwai a baban na karshe shine hadisin Sa'id ibn al-Haris, ya tambayi Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda, anil wudu'i mimma masatin nar, game da hukuncin sake arwalla a sababin cin abin da wuta ta shafa. Fa qala la, Jabir ya ce masa a'a, wannan hukunci a yanzu an shafe shi. A farkon musulunci duk abincin da aka dora akan wuta, to idan ka ci dole ne sai ka sake arwalla, in kana da arwalla wannan arwalla ta kare. A farkon musulunci hadisai ne ingantattu suna cikin Sahihu Muslim, sannan kuma suna cikin Al-Muwatta ta Al-Imam Malik. A farkon musulunci duk mutumin da ya ci abincin da aka dora akan wuta, to dole sai ya sake arwalla. Shine Jabir aka masa tambaya game da haka, shin in mun ci abincin da aka dora akan wuta shin zamu iya sake arwalla? Jabir yace a'a. Sai yace kadu kunna zamanan Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama na la najidu mithla zalika ta'ami illa qalila. Yace tabbas mun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, irin wannan abinci da ake dorawa akan wuta yace ba ma samun shi sai dan kada. Ka samu abincin da aka dafa ai yana da wahala, ba kowa bai ke samun shi a wannan lokaci. Dan haka Aisha Allah ya kara mata yadda tace, mu iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mukan kwashe wata biyu zuwa wata uku tukunya bata hau ba a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Aka ce to me kuke ci? Aisha tace al-aswada, malana illa al-aswadan aw kama qala, tace babu abinda muke ci kawai sai waɗannan bakaken guda biyu, dabino da bakin ruwa shine abinci. Dan haka anan Jabir yace la najidu misla zalika ta'ami, kwatancin wannan abinci wanda aka dora shi akan wuta aka dafa, yace ba ma samun shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa qalila, yace sai dan kadan, ba kowa bai yake da halin dafa abinci. Sai yace fa iza nahnu wajadnahu, yace in har mun samu wannan abinci da heshi mun ci mun gama, yace lam yakul lana manadi, yace ba mu da wani mushiwar da muke goge hannu, illa a kufana, yace sai tafukan hannunmu kawai zamu murje bayan mun sude yatsotsinmu sannan mu murje hannu, wasa wa'idana, yace kuma sai damtsanmu sai mu goga haka, yace wa aqdamana kuma da digadiganmu sai mu goge bayan kenan mun sude yatsotsin, yace kuma nusalli wala natawabba, sannan sai mu tashi mu yi sallah, in lokacin sallah ne kuma ba tare da mun sake arwalla ba, abinci ne wanda aka dafa ga yawanci kuma mu tashi lokacin sallah yayin mu yi sallah ba tare da mun sake arwalla ba. Kaga wannan yana nuna mana wannan hukunci an shafe shi, lalle da a farkon musulunci haka ne, amma daga baya an shafe wannan hukunci. lokaci ya tafi nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك